الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الرحيق المختوم، الرحيق المختوم، أولا لتافي الرحيق المختوم وانده يكيم بياني جمد العيوة من زن الله صلى الله عليه وسلم منذ منشغى المرحلة الأولى بناء مجتمع جديد متى جمبركو ده من زن الله يبي وجن كفا واتو صابو قمنتك لوكسن ده أكوما مدينة an bar garin Makka, garin bai zaunu ba, an yi hijira an dawo garin Madina. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi don samar da wannan sabo gwamnati, mun ji bayan ya sauka gidan Abi Ayyub al-Ansari ya aje kayansa, taguwarsa ta kwanta a inda ta kwanta, sai ya fara umunin a gina masallaci a wannan fili da taguwarsa ta kwanta, ya rahmukallah. Wannan fili na wasu marayu ne manzon Allah ya saya, kuma da shi aka yi aikin, ba zama yayi ba. Din da gane aikin musulunci ko aikin masallaci, in ka zo kada ka kame hannun kana ba da shawara, sai dai in ba ka da lafiya, dama shawara ce kai aikin ka kadai. Ma inda abinda za ka yi, to ka tube kai, shi ne sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun ji yanda aka gina masallacin, an yi amfani da duwatsu da tabo da tobali da kututturun na dabino da gagaro reshen dabino, aka yi amfani da shi. Kuma masallacin za ka yi cewa kusan kafa 100-100 ya kama abin nan tsayinsa da fadinsa. Sannan wannan masallaci malam yi mini bayani, ba kawai ana zuwa a yi sallah ne a tashi ba, a'a, jami'a ce nan ake karatu, kuma muntada ce, wata cibiya ce ta mahada wanda kabilu suke zuwa da mutane daban-daban. Sannan kuma ka'ida ce, wata markasce ta jami'u shu'unul basu abin al'in wal intilaqat, na rarraba aiki. Sannan asibiti chemist na farko ma anan aka shata shi, inda ake jinyar marasa lafiya. Yana mana bayani akan masallacin ne har yanzu. Wa fi awailil hijra, a farkon hijran ne shara'a al'azana, aka shar'anta kiran sallah. Menene kiran sallah? Tilka nagma, tilka an-nagmatu, wannan irin giri, wato nagma, giri, echo al-alawiyya, wadda take nuna girman Allah. Allati tadwi fil afaqi, wadda take amsawa a rukunai na duniya gabaki ɗayan shi. In an ce dawi, wato in an yi magana sai a ji wani ya dauka, wani wuri ya dauka, wani wuri ya dauka, wani wuri ya dauka. Shi yasa ake cewa Allahu Akbar, ba Allahu Kabir bane ba, Akbar ba Kabir ne ba. Ana cewa Allah is great, Allah is great ne, ko greatest. Wani ne kuke cewa da magana nan masu magana da hanci? Allah is great, is great, no, is greatest. Allah so yake. Tilka nagma, zan mai tashi. Tilka nagmatu al-alawiyya, wannan girin wanda yake nuna isa na ala. Allati tadwi fil afaqi, wanda sautin take dauka a rukunai. Allahu Akbar, watahtazu arja'ul wujud, wannan gilin yana motsa arja lunguna na wujud na halittun Allah, bishiyoyi, tekuna da me wato aka kira sallah, har teku amsawa yake. Kuma da yake duniya ta canza, kaga da garin nan zari ga baki ɗaya masallacin fara shine kare masallacin na juma'a, daga nan an kira sallah na damba yana ji lokacin ba hayaniya, da baki fa ba lafiya. To yanzu da hayaniya ta yawa, sai Allah ya kawo wata hayaniyan mai maganin hayaniya, sai ya sa lafiya mai maganin hayaniya, duk ku taya ne kun an ce Allahu akbar, sai ya ji, sai ya ji tu'linu kulla yawmin khams marrat, ana shela kowace rana su biyar bi Allah ilaha illallah, cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Duk duniya ake gaya masa haka, abin bauta da gaskiya, abin bauta bisa cancanta da gaskiya, to Allah ne kadai. Duniya tana ji wa anna muhammadan rasulullah, kuma annabi muhammadu manzo Allah ne. A yanzu zaka ji masu kiran sallah, kuma mun yi magana a cikin tafsiri, masu kiran sallah wajen rere kiran sallah ne wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, wa zai fasara muhammadar rasulullah, sai da zai fasaro baka shaida annabi muhammadu manzo Allah ne, ka sama ar-rasul alif wa lam, sai dai in kana nufin idigami ne ɗayan biyu ne dama, ko ya zama ko kai bid'a ko kai haramu. Duk wanda ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ɗayan biyu, ko dai ɗan bid'a ne ko kuma muharram ko kuma haramu yake, ashhadu anna muhammadan rasulullah, saboda ba a nagam izhari idigami ikilabi kalkala, nagamat ne fil qur'ani, rera al-qur'ani ne, shi yasa qur'ani bai bukatan ko kai ne Allah ya maka arziki kana karantar da yara, kace za ku yi musaratun qur'ani, za ku yi musaratun qur'ani da waka, shi qur'ani yana da nagam, yana da sautin shi, bai bukatan a rera shi da waka, ko din jariri za ku yi mishi qur'ani, ko ya mishi yadda yake, yana da nagam da amo zai karba. Amma abinda ba shi ba, ba yi da amo ba, a sa shi a sa mishi amo ba, da ban ga rubutun da Dr. Mansur ya yi ba dai, don na cikin littafinmu na nan na Najeriya na fiqh, wanda na ga ɗan yi alaka da shaidin masu kiran sallah daga rera shi iziya ne. To na ji an ce ya yi sharhi mujalladi 8 ko? Ban gan shi ba, ban ga littafin bai zo gare ni ba dai, har yanzu ban samu ba, ko ban nema ba ne? Ban san abin da ya faɗa a wurin ba. Amma dai hadisi ba a rera shi, addu'a ba a rera shi, kiran sallah ba a rera shi. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu anna muhammadan rasulullah, shikenan. Ma zaka ce la ilaha illa, zaka ji inje ne domin yau mace ka da yan fim bid'a ne, sai da ban sani ko akwai masallacin ahlus sunna ba a garin nan da ake kiran sallah na sunna, ban sani ba a garin ko akwai masallacin ahlus sunna. Bid'o'in ne dai iri-iri, kowa da irin nashi, wannan ya tage nashi bid'a ne, ya tage na wannan, wannan ya tage nashi bid'a ce, wannan bid'a ne yake, wannan ba bid'a, wannan bai iya sallah, wannan ya iya, wannan bai iya kiran sallah, wannan ko kowa ana ta hayaniya. Sunna ko tana nan take ne, tana nan a rubuce, haka take, ko kowa ya samu kanshi baji, mu ne ahlus sunna kaza, mu ne kaza, da mu kudin mu a gidan aljanna, mu zan fara shiga, sannan sai suwa da sai suwa ne, dan uwa a gyara karatu na nan da yake, kuma haka yake na ghamat amo da rerawa. Qur'ani yana da amo da rerawa, amma shi kiran sallah kiran shi kawai ake yadda sautin ka yake, zaka daga murya, in ka ga dama kai tarji'i, magana maka tarji'i ba, in ka ga dama ka karanta Allahu akbar, Allahu akbar ka raba, in ka ga dama ka hada, yana da matakai shida kiran sallah, na da matakai shida yadda aka tsara shi. Manzo Allah na da masu kiran sallah hudu, biyu suka fi shahara, ku duba kiran sallah da kyau. To ba a cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ba haka, ba ta da iqama ashhadu anna muhammadar rasulullah, ba a cewa ashhadu anna muhammadar ra, ku daina cewa ashhadu anna muhammadar ra, ashhadu anna muhammadan, ku daure shi ra. Haka shine zai fassaru cewa kana shaida manzala manzala ne, amma in ashhadu anna muhammadar rasulullah ba manzala kake shi, baka shaidan shi shi manzo ne ko rasuli. Masu rasuli ba su mabannata masu alif da lam, mabannata masu anna muhammadar ra, manna rasuli zaka iske ba su da yawa yin, amma an muhammadar ra wannan sai ka iske in ka samu kashi 100 kashi 60 ko 70 duk sun karkata zuwa ganin, saboda ba wasali suke kallo ba, rubutu suke kallo ba, karatu suke, saboda galibi mutum ya koyi iqama ne ba an rinka koya mai bane, yana fada yana fada har ya iya, a'a ya gada ne ya ji ana yi, don a gidansu bai san wanda ya fara musulunta ba, ya taso da gani cikin musulunci zai zo masallaci ana ji yana ji, karatu ko ba haka yake ba, dini ba haka yake, man ka koye shi ka koye shi, in baka koye shi ba koye shi ba. Saboda haka ina nake watan fi kullu kibriya fil kaun, wannan kabaran Allahu akbar yana kore kullu kibriya, duk wani girma fil kauni a duniya, duk wani girma a duniya kore shi ake yi. Ai wannan kalmar tana tabbatar da cewa duk wani girma an kore shi. Wa kullu din dini fil wujudi, duk wani addini ma kore shi ake yi. Illa kibriya Allah, sai girman Allah. Don Allah ya ce girma nashi ne, nuna isa nashi ne, jiji da kai nashi ne, shi ne yake jiji da kai, yake nuna isa. A wani hadisi ya ce bai shiga aljanna wanda ya mutu a zuciyar shi akwai miskala zarratin min kibri, miskala zarra kwayan komayya na nuna isa, na jin ni na isa. Ga aika wani ne yake kiranka wani, to gani nan zuwa kai kun ga mishi ko ni ne, to kai ne wani, waye kai, kun ga mishi kai ne mana, an gane kai ne yayi kai hakuri. Allah ya taimake mu, duk wanda ya samu kanshi girman kai da isa wahala zai sha, in ma wahala wurin mutane ne ya sha da sauki, mutum zai sha wahala wurin Allah. Miskala zarratin fa, ko mutum yayi aikin aljanna in dai ba ya yafe mai ba, sai an sai yayi kurkuku a wuta, sannan daga baya dauke shi a kai shi gidan aljanna. So da yana da miskala zarratin min kibiri, ya nuna isa, bayan da kuma mutum zai lalace irin ya nuna ma addini isa. Bayan yanzu muka yi maganar karatu ba, kai ba za ka koyi karatu ba. Allah ya sauke ina nake. Illa kibri ya Allah, ko wa din alladhi ja'a bihi abduhu Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sannan da addinin nan wanda bawansa ya zo da shi, shi ne annabi Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qad tasharrafa, wanda ya samu ɗaukaka, bi ru'yatihi fil manami, da ganin wannan mafarkin an, da ganin wannan kiran sallan a mafarki, ahadu sahaba, ɗaya daga cikin sahabbai ne, al akhyar zaɓaɓɓun nan, zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun ne, Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, radiyallahu anhu, ko fa qarrahu annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abdullahi ibn Zaid shi ne aila da nan farko na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah bai mai arzikin murya ba, in yana kiran sallah ba murya, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mushi karantar da Bilal, yana da sauti, sai karantar da Bilal. In an ce waye farkon mu'azzinin rasul sallallahu alaihi wa sallam, gashi nan Abdullah ibn Zaid shine mu'azzinul awwal, ya ji kiran sallan, ya koyi kiran sallan, kuma ya yi kiran sallan, sannan ya sai ya karantar da kiran sallan. Gaba da kiran sallan da Bilal yake nan, yana da ladashi, yanzu shi sa ladan sahabbai zai wuya ya kare tunda Allah ne da kanshi ce innal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayr mamnun, wani suka aikata yake alheri ladan su ba zai kare ba. Yanzu shi wannan bawan Allah duk in an kira sallah a duniya an ce ladana da ladana, to shi ne karanta da ladana fa
shi ya fi na kowa.
To shi kuma yaya kenan? Allah ki muke mu, shi sa ya ce wa qad tasharrafa, wanda ya samu darajar ya daukaka da wannan shi ne Abdullahi ibn Zayd ibn Abd Rabbihi radiyallahu anhu, shi ya mafarkin kuma ya kira sallan wa wafaqat ru'yahu ru'ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, kuma mafarkin shi ya daidai da mafarkin Umar a daren da shi da Umar duk sun yi wannan mafarkin. Fa qarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, a shaida an yi mafarki yana shiga aikin addini a wani lokaci in manzo Allah ya tabbatar. Kaga kenan, kado ne ya ce baka, to ai shikenan yanzu ga wani mafarki, kuma da mafarkin shi duniya take aiki. Ware mafarki ne, kuma mafarkin shi duniya take aiki bayan manzo Allah ya sa mata stamp. Kai ma kai mafarki manzo Allah ya sa mata stamp, shikenan sai mu kama mu miƙe. Amma in babu stamp din manzo Allah, to sai mu ce to kai kai mafarkin ka sai ka je kai tafafata, ba mu gane daidai inda kake ba. Wal qissatu bi kamiliha marwiyatun fi kutubi sunnati was sira, wannan qissa bi kamiliha in kana so ka ganta a cike, marwiyatun an ruwaito ta fi kutubi sunnati was sira, kutubu sunna sunna sun zo da su, littafan hadisai sun zo da su, sannan sira sun zo da su, sai dai aurar da su kuma a hada su wuri guda a tace. Wani lokaci sai ga wannan hadisin ya zo da wani balli, bai zo da wani balli ba, wannan ya zo da wani balli, wannan da to a hada su je guda, kuma shi kuma wani abu ne na daban. An gane ko? Shi wannan karatun hada yake da wancan karatun, sai tauraro al-mu'akhatu bainal muslimin, bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa masallaci, an samu kiran sallah amo da ake yi kowa ya ji ya zo, to me aikin da manzo Allah ya fara a wannan office ya samu masallaci, ya samu yin bayani cewa ofisin na gani ya kira da bai, munzala ya samar da ofis don kafa sabon gwamnati ta duniya ga baki ɗaya, wanda muke kanta mu karan kanmu a yau. Musuluncin da ya zo ɗauki ginawa aka aiko shi zo ya sanar, zai fara sanar da shi to ya fara aiki a ofis, shi ne za mu tashi al-mu'akhatu bainal muslimin. Wannan fakara guda ce, bai da rigima sosai, amma yan wa rika kallon karatu mu je rika koyan ibada a karance. Irin sallar ta da ya kama mutum ya gogari, in ma kai ba ladani ba ne, ba kan tunanin akwai ran za ka kira sallar duniya, ta da ya kama sallar fa ya gogari ka yi, ya kada ka rika cewa ashadu anna muhammadan rasulullah, ashadu anna muhammadan rasulullah, hayya ala sala, hayya ala fala wa liqamatis sala, ashadu anna muhammadan rasulullah bil alifi wal lami, koko kana nufin bil abin bil idigami, in kana nufin bil idigami ne maqbulun, sai a ce maka kai dan bidi'a ne. In ka ce bilalifi wallahi, sai ce to wannan ya zaka ta wani, wannan ai haramu ne, kana shakka kai ka ma yarda da manzo Allah kenan, ko ka baka yarda da shi bane. Allah ya kare,
amin.
Saboda haka ko Allah ya gogara, riga kallon wasali a ranka, tabbatar da shi yadda yake.